Sabu daraba raba 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 de ma ga amma rabo na Allah sanadi hunan so hadi na amma rabo da ni wa gudan so afi
Samu darabunno